Jama'a barkanku da wuni da zuwa ga shirin sashen Hausa Amurka a wannan lasariya ta Asabar dinnan akan mitoci 22 da 25 a Niger a gidajen rediyon amfani da Fara'a da Sarauniya da Dalol da Niya birnin Kwani masu kwamfuta kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sado mu da ku a wannan lokaci Aliyu Mustafa Sakutani ta da Juma Ali a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labarai.
Kungiyar Taliban a Afghanistan ta kai harin kunar bakin wake wani sansanin soja har ma ta kashe akalla mutane 140. A can kasar Venezuela kuma mutane 20 ne suka mutu a sakamakon zanga-zanga da tarzoma. Masana ilimin kimiyya a kasashen Turai suna zanga-zanga tare da fatar jawo hankali ga yadda ake wa fasahohin kimiyya daukar sakainar kashi.
To bayan kun gama ji labaran duniyar baki ɗaya zamu kai ku Kalba mu ji abin da ya biyo bayan mutuwar wasu masu kallon kwallon kafa.
Kwamitin an ba shi dama na farko ya kokari ya ga cewa ana tantance irin waɗannan gidaje na kallon kwallo da kuma sauran gidaje wanda jama'a suke ginawa na zama.
Sannan zamu je jihohin Bauchi da Adamawa inda ake ta takaddama game da albashin ma'aikatan yanzu da nada.
Cire sunayen mutattu da kuma mutanen da basu nan a cikin takardan albashi.
Matattu ga jerinsu a cikin waɗanda Allah ya kira suna wannan aikin. Ba a damu da a biya haƙoƙin magadansu ba. Ashe mu da muke raye kuma sai dai Allah ya kyauta.
To ko bayan wannan muna da shirin amsoshin tambayoyinku wanda yau zai amsa tambayoyinku game da agogon GMT da kuma tarihin mutumin da mai mata kusan 100 a Najeriya. Amma duka sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. An ba da rahoton cewa sumaman kunar bakin wake da kungiyar Taliban ta kai akan wani babban sansanin soja a arewacin kasar Afghanistan cikin dare ya kashe akalla mutane 140. Yawancinsu sojoji a hari mafi muni da aka kai wa sojojin Afghanistan tun shekara ta 2001. Shedin gani da ido sun ce mutane 10 cikin damar harin kunar bakin wake sosai a cikin motocin soja guda biyu waɗanda suka yi shigar burtu kamar sojojin gwamnati ne suka kutsa headquarter rundunar soja ta mai tanda tara jiya Juma'a a Mazar-i Sharif headquarter Ladenburg da ke arewacin ƙasar. Gidajen talabijin sun ambaci kafofin soja da ba a bayyana sunayensu ba da na 'yan siyasa suna faɗi a yau Asabar cewa aƙalla sojoji 40 ne aka kashe a harin da aka kai jiya Juma'a da rana. Aƙalla sojoji 100 ne kuma suka ji rauni. Jami'an yankin sun bayyana cewa maharan na kungiyar Taliban sun yi wa sojoji wanka da harsashai a lokacin da suke fitowa daga masallaci bayan sun yi sallar azahar, a yayin da wasu maharan kuma suka kutsa ɗakin cin abinci kafin sojojin kundumbala suka yi musu ƙawanya suka yi musayar mummunar harbe-harbe. Nan da nan mai magana da yan kungiyar Taliban Zabihullah Mujahid ya yi ikirarin cewa kungiyarsa ce ke da alhakin kai harin. A yau Asabar ya bayyana wa 'yan jarida ƙarin bayani har ma da hotunan waɗanda suka kai harin. A can ƙasar Venezuela kuma yawan mutanen da suka mutu cikin makonni uku da suka shige da aka yi ana yin zanga-zanga da tarzoma ya ƙaru zuwa 20 a yayin da mutane 11 suka mutu a ranar Alhamis da daddare. Jama'ai sun bayyana cewa unguwar El Val ta birnin Caracas ne mutanen suka mutu. Karfin wutar lantarki ta kashe su sa'ilin da suke kokarin satan firiji daga wani gidan gasa biredi. Kusan kullum ake yin mummunar zanga-zanga a unguwannin birnin Caracas a yayin da kasar ke ƙara tsunduma cikin rikicin tattalin arziki. Yanzu haka ana ƙarancin kayayyakin masarufi ciki har da kayayyakin abinci da kuma magunguna. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce Amurka ta yi imanin China za ta yi amfani da tasirinta wajen shawo kan ƙasar Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirin nukiliyarta. Yau Asabar Mr. Pence ya yi wannan furucin a Sydney, babban birnin ƙasar Australia, bayan wani taron ɗan jarida na haɗin gwiwa da Prime Minister ƙasar Malcolm Turnbull. Dukkansu Amurka da Australia suna matsawa a ƙasar China lambar ta yi amfani da tasirinta domin Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirin nukiliyarta. A wani labarin kuma cibiyar haɗin gwiwa tsakanin Amurka da ƙasar Koriya ta Kudu ta a jami'ar Johns Hopkins na Amurka ta bada rahoton cewa hotunan watan dan adam da aka dauka na inda Koriya ta Arewa take gudanar da gwaje-gwajen makaman nuclear sun nuna wasu hidimomi da ke nuni da cewa ana shirye-shiryen yin gwajin makaman nuclear. Wannan bayanin da aka sa wani dandalin yanar gizo ya ce hotunan wurin gwaje-gwajen makaman nuclear ya nuna ana yin wani abu a kusa da wannan wurin. Tunda shekara ta 2006 kasar Koriya ta Arewa ta gudanar da gwaje-gwaje makaman nuclear guda 6 ciki har da guda 2 da ta gudanar a bara. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana ilimin kimiyya a kasashen Turai su ma suna jerin gwanan kimiyya da ake yi na zanga-zangar da aka yi a ɗaruruwan birane a duk faɗin duniya domin karrama wannan rana da aka ware domin jawo hankalin duniya ga buƙatar da ke akwai na kare yanayi da ake cewa Earth Day da Turanci. Masana kimiyya a duk faɗin duniya suna fatar cewa idan suka haɗa kai za su jawo hankali akan matsalar da ba a ɗaukan harkoki ko kuma fasahohin kimiyya da muhimmancin da ya kamata. Masana ilimin kimiyya sun ce ana ta rage kasafin kuɗin da ake warewa harkokin kimiyya da bincike, matakin da ke nuni da yadda ake wa harkoki ko kuma fasahohin kimiyya ɗaukar sakainar kashi. Rigaggen attajirin nan Bill Gates kuma ya kare taimakon da ake baiwa kasashen waje da kuma tsoron cewa yadda yanayin harkokin siyasa suke a nan Amurka da kuma Birtaniya suna iya sa kasafin kuɗin taimakon da ake baiwa kasashen waje kafar angulu. A duk shekara Bill Gates kan bada kimanin dala biliyan 5 na taimakon raya kasashe, yana ɗaya daga cikin masu hannu da shuni da ke bada taimako fiye da kima. A wani jawabin da ya gabatar a wata cibiya a birnin London a wannan makon, Bill Gates ya bayyana tsoron cewa guguwar harkokin siyasa da ke kadawa tana jawo cikas ga taimakon kasashen waje. Amurka ta fi kowace ƙasa baiwa kasashen waje taimako da taimakon jin kai na gaggawa a kasashen waje. Misali, kamar taimakon kusan dala miliyan 2 da ta tura wa ƙasar Peru bayan ƙasar ta yi fama da mummunar ambaliyar ruwa a farkon wannan shekara. To amma shugaban Amurka Donald Trump ya ba da shawarar cewa Amurka ta rage ko kuma za ta rage kasafin kuɗin taimakon dala biliyan 43 a zaman wani bangare na rage bashin da ake bin gwamnatin ƙasar.
To labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Madalla to sai rahotanninmu kuma za mu su mushada fage ne da rahoto kan abin da ya biyo bayan mutuwar mutane da dama lokacin da suke kallon kwallon kafa a garin Kalba da ke kudancin Najeriya.
Tun bayan hadarin da aka samu na faduwar falwaya ta wutar lantarki kan wasu masu kallon kwallon kafa a jihar Cross River da ke yankin Niger Delta, a baya-bayan nan jama'ar jihar da kuma ƙasa gabaki daya na ci gaba da nuna alhinin hakan, kuma tun lokacin ne ake ta bin diddigin abin da ya faru da kuma irin matakan da ake dauka don kaucewa sake afkuwar hakan a nan gaba. Kan haka ne ma yasa na tuntubi injiniya Habib Abdullahi, wani ƙwararre kan harkar lantarki, kuma ya yi ƙarin haske akan yadda ya fahimci yadda wannan lamarin ya faru.
To yawanci hai tashin kebul dai kebul ce mai ƙwari yawanci. Don hala ne ake an samu irin wannan, inda ita wannan kebul din ingantacciya ce. Idan ta ingantacciya ce ba za a samu matsala irin wannan ba da wahala ne. Ya danganta ga kebul din da aka saya da su wanda suka install nashi suka sanya shi a cikin wannan wayar. Kuma idan wayar nan sabo ne to rishin sayan kayayyakin suke ingantacci wanda aka san cewa in an sanya ya zaba irin wannan, in dai ba wani mechanical pro aka samu wani kai mu abu ko mota ta kai karo ko kuma a ce a'a daka ce kusoshi suka yau da gobe wanda ke wuce galvanized ne.
Tuni dai bayanai suka nuna cewa gwamnatin jihar ta Cross River, inda wannan lamarin ya faru, ta ayyana biyan kudaden da za a yi amfani da su wajen duba waɗanda suka jikkata a asibitoci daban-daban daga farkon kulawa har zuwa lokacin da za su samu sauki. To sai dai kuma alƙaluma a hukumance sun tabbatar da mutuwar mutane bakwai kodayake dai bai ne masu karo da juna sun bayyana cewa adadin ya fi hakan kan wannan lamarin ne dai yasa na tuntubi mai baiwa gwamnatin jihar ta Cross River shawara kan baki wato barista Musa Mai Goro wanda ya ga abin da ya afku kuma yake da masaniya ga irin matakan da gwamnatin jihar ta Cross River ke dauka
tunda wannan abin ya faru mai girma ya bada umarni da na farko a kafa committee domin a bincike menene ya faru domin kuma a dauki matakai na kiyaye faruwar abin a gaba na farko kenan na bi kuma committee an ba shi dama na farko ya kokari ya ga cewa ana tantance irin waɗannan gidaje na kallon kwallo da kuma sauran gidaje wanda jama'a suke ginawa na zama ana ba su shawara na cewa su yi kokari duk lokacin da mutum zai gina gida to ya kokari ya yi la'akari da inda zai gina wannan gidan domin kar ya zama ya gina karkashin high tension ko kuma wani guri mai haɗari
kwai dai tarin ƴan Najeriya dake da sha'awar kallon kwallon kafa kuma sun bayyana ra'ayoyinsu da matakan da ya kamata a dauka
people are watching television of Manchester and so on so such a fire outbreak cannot 30 people
wannan yana cewa ne bai kamata a ce hatsarin wutar lantarki ya kashe mutane da yawa a wurin kallon kwallo ita kuwa wannan tace
those who are places like that should run regular checkups
tana cewa ne suna na Ibn Cinyere a Karachi tace ya kamata jama'a su lura da inda suke zuwa kallon kwallon kafa domin kare kansu da faruwar irin wannan hatsari a nan gaba domin kaucewa halaka
sunana Malam Bashiru Ibrahim Abdul Zagi
duk wani gidan kwallo wanda adda wuri wanda bai kamata ba ayi inspection wanda ba wai kawai high tension ba duk inda adda masallaci ko makaranta saboda akwai disturbance
Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria
To a gaishe ka Lamido yanzu kuma sai rahotanni guda biyu da muke da su game da takaddamar biyan albashi da kudaden fansho a jihohi biyu na Arewa maso gabacin Najeriya wato Adamawa da Bauchi burin fara da Bauchin
abin da yayi har aka samu wannan nasara shine ta hanyar cire sunayen mutattu da kuma mutanen da ba su ai ba su nan a cikin takaddan albashi na ƴan fansho na kananan hukumomi da na kuma jaha akwai mutanen da akan sa musu albashi fiye da abinda suke samu na doka so su ma wannan gwamnatin jihar Bauchi karkashin gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ta yi iyaka kokari wajen ciccire waɗannan ƙare-ƙare da ake yi a cikin albashin mutane waɗanda ake haka baki da waɗansu gurɓatattu daga cikin ma'aikatan gwamnati akwai ma'aikata waɗanda aka dakatar da su a bangaren albashi wanda ake amfani da inji mai kwakwalwa to na computer na ma'aikatan kuɗi waɗanda an samu mutum ɗaya wanda yana ƙara kuɗaɗe wa mutane bayan an yi albashi ya karɓa to irin waɗannan kaga an cire su
nawa ne gwamnatin jihar Bauchi take biya a matsayin albashi
sabila da binciken da ake yi na kullum yana canjawa babu ainihin ƙididdiga na kuɗi da za a ce maka gashi nan amma dai baya gaza kusan naira biliyan 2 da yafi kuɗin albashin jihar Bauchi komin ko a kowane wata
daga bisani na tuntubi tsohon shugaban kungiyar kwadago na jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli kan batun da gwamnatin ke yi na cewa ta gano kuɗi har naira biliyan guda a matsayin na ma'aikatan bogi ga abin da yake
to ta farko shi irin wannan alƙaluma a takarda ne ba na zahiri bane ba dan komai ba saboda idan alƙaluma na gaskiya ne idan har zaka samu biliyan 1 a wata daga cikin albashi musamman a jaha irin ta Bauchi to abin ban mamaki da haka mata ce wasu bangarori na ma'aikata sun ji dadi saboda na farko kudin hutu ma ba a biya kudin overtime ba a biya kudin kwanan daji ba a biya duk wani abu da ka sani na takarda babu shi da sunan wani abu azza charges to abin zai ba kowa mamaki a ce ana samun biliyan 1 wato yanzu daga hawan gwamnati zuwa yanzu akalla ba a kasar ba wato ana da biliyan 24 kenan daga lokacin da ake bincike zuwa yanzu wanda yake a kasa to muna bukatan cikakken kudin nan mu gansu a bayyane kamar yanda suka binciko suka samu
ana turka saboda kudi
tsakanin da
kamar mutun ya janye wando dan saboda kudi
tsakanin da
To a gaishe ka Abdulrahab. To a jihar Adamawa ma ana irin wannan tarka-tarka din da tsofaffin manyan ma'aikata da ke cewa a biya su haƙoƙinsu.
Kungiyar ta tsofaffin manyan sakatarori wato permanent secretary wanda ma ya kunshi a kawun majalisar dokokin jiha da kuma tsofaffin chief judge joji da mai binciken kuɗi da ma waɗanda ke karɓar dunƙulallen albashi na kokawa ne da cewa gwamnatin jihar na ma nuna musu shakulatin ɓangaro game da halin da suke ciki yanzu na rashin samun haƙoƙinsu tun bayan barin aiki. A wajen taron manema labarai a Yola fadar jihar Adamawa, shugaban kungiyar manyan sakatarori wato permanent secretary Mustapha Galadima ya ce su ba su amfana koda da kwandala ba daga tallafin da gwamnatin tarayya ta raba a jihohi na Bailout da ma na Paris Club.
Mu permanent secretaries da waɗanda suke dunƙulallen albashin nan dukkanin mun kasance mu 35. Abinda ya sa mu abin ya dame mu shine matattu gajerinsu a cikin mu waɗanda Allah ya kira suna wannan aikin ba a damu da a biya haƙoƙin magadansu ba. Ashe mu da muke raya kuma sai dai Allah ya kyauta. Shi yasa muka ce to gara mu sanar da duniya cewa ga halin da muke ciki. Tunda gwamnati ce ga ta ba wai ni na faɗa ba. Commissioner kuɗi na jiha shi ya faɗa. Ya ga ƴan jarida cewa lalle an karɓi waɗannan kuɗi. Kuma ga abin da aka yi da su ga abin da aka yi da su. Mu ba binciken su muke ba amma abin da ya shafe mu akai muke magana. Su wa aka biya gratuity. Tsarin mulki ya sahale cewa duk wanda ya aiki a bashi haƙƙinsa na pension da gratuity kuma ba a yarda a kankare masa ko anini daga ciki ba. Saboda haka dan Allah da Annabi an yi amfani da hankali wajen mannan cin mutunci da cin zarafi da aka nuna famanin sakatarori.
Shi ma wani tsohon sakataren dindindin din Alhaji Abubakar Hassan yace bai kamata a ce gwamnatin da ke matutar kawo canji tana mancewa da su ba.
To shiru kake ji mala ya ci shiruwa mu ba mu samu ba mu ji ba ka sani mace rayuwa yanzu kuma ka san da cewa abin nan hawa farashin kudin abubuwa abinci da sauransu ka san da suke ko fetir na yafi karfi mu
kamar Abubakar Hassan. Shi ma Mr. Emmanuel Vinjit da ya shafi shekara da shekaru yana bauta a gwamnatin jihar Adamawa cewa ya yi.
To yanzu kuma da Allah ya sa ya kawo sauki aka samu kudi ta wajen Paris Club. Hato shi ne muka sa zato kowa da abin nan bukatun shi zai biya. Sai zai zamana kuma gwamnati tana cewa ta biya mu kuma ba mu ga kokosi sun kubo ba. Shi yasa muke kuka a duba fa.
To sai dai kuma gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan yada labaran ta Ahmad Sajo ta ce ma ba haka zancen fa yake ba.
Dokokin gwamnati daban-daban suke. Akwai permanent secretary waɗanda suka yi ritaya. A lokacin da mukamin permanent secretary baya cikin consolidated da ake ciki yanzu, su lokacin da suka yi ritaya sun yi ritaya ne akan dokokin da yake a lokacin da suke aiki. Akwai kuma permanent secretary wanda suka yi ritaya yanzu wanda doka ta ce in permanent secretary ya yi ritaya albashin da ya ritaya shi zai rika karɓa har iya rayuwarsa. Su kuma suna da severance da ba su cikin wannan doka na severance gratuity irin na permanent secretary na yanzu suka ce su ma sai a sa su a cikin na yanzu. To a nan ne aka samu takaddama.
Kwamishinan yada labaran jihar Adamawa kenan Ahmad Sajo Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To ma jalla a gaishe ka Ibrahim. Tun zu karfe 11:18 na safe a nan Washington DC kuna jin sashen Hausa na muryar Amurka ne muke gabatar muku da shirinmu na lasariya. Ka san ko me agogon GMT ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar Malam Suleiman Sani SS Jos kan agogon GMT da agogon yanki da kuma bambancin su, da kuma wasu masu sauraron mu da dama waɗanda suka yi ta turo tambayoyi kan ma'aurin mata sama da 130 ɗin nan na jihar Niger Najeriya, wato marigayi Baba Masaba, bayan mun ansa wata tambayar nan da nan bayan rasuwarsa. To bari mu fara da ansar tambayar Malam Suleiman Sani SS kan agogon GMT da kuma bambancinsa da agogon yanki. Idan mai tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Mai yiwuwa kana buƙatar bayanai hawa biyu a nan. Na farko, ko kuma a taƙaice, GMT na nufin Greenwich Mean Time, wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shi ne, duniya a mulmule take kamar ƙwallo, kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya, wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantar da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak, da zarar 12 rana tayi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru. Au inuwar sandar ta bace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da musamman ma na ƙasar Masar sun lura cewa akwai alakar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira, ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya, wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. Kuma da yake duniya a mulmula take kamar kwallo, sai aka kaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar kololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu. Sai aka samu wannan kaddararren layin suna North and South Pole da Turanci, wato sandar arewa zuwa kudu. Sai kuma aka kaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai kololon sandar da kuma gindin sandar. Aka sa musu suna longitude. Aka kuma kaddari wani da'irin layin da ya raba kwallon duniya gida biyu sama da ƙasa. Aka sa musu suna equator. Aka kaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan equator ɗin, ko a ce arewa da kuma kudancin equator, masu nisa daidai tsakanin juna. Aka sa musu suna latitude. Sai aka ayyana equator a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifili ko babu. Haka zalika, ɗaya daga cikin kaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich, kuma aka kaddari shine masomin sauran longitude ɗin. Wato aka kaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan, layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doron duniya, muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Don haka, za a iya gane duk inda mutum yake a doron duniya, muddin aka san longitude ɗin wurin da kuma latitude ɗin wurin. Da aka zo batun lokaci kuma, sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar kwallon duniya sau guda, wanda kuma ke nufin digiri 360, kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360. Don haka, sa'a guda daidai ne da digiri 15. Wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa, kuma canjin yanayi bai shafarsa. Wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci. Misali, a yanzu karfe 11 na safe a Washington shine karfe 4 agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe 10 agogon Washington ne zai zama karfe 4 agogon Najeriya ɗin. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin, saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Da aka gane hakan, a shekara ta 1884, sai shugaban Amurka na lokacin Chester Arthur ya kira wani taro a nan birnin Washington, inda duniya ta amince da ma'aunin lokacin da ke Greenwich a matsayin ma'auni na ƙasa da ƙasa. Shi dai layin longitude ɗin da aka maida shi wurin fara kirga lokaci na kowace ranar, wanda don haka ne ake kiransa prime meridian, wato da'irin farko, ya ratsa wani ɗirkekin tabarau mai hangen nesa da ake kira transit cycle. Shi dai transit cycle, wani masanin kimiyyar taurari mai suna George Irwin ne ya gina a shekara ta 1850. Sai kuma an sar tambayar masu sauraronmu da dama kan ma'aurin mata sama da 130 ɗin nan da ya mutu kwanan nan a jihar Niger, Nigeria. Wato marigayi Muhammad Bello Abubakar, wanda aka fi sani da Baba Masaba, wanda ya rasu ranar Asabar 28 ga watan Janairun wannan shekarar ta 2017. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da muka bayar nan da nan bayar rasuwarsa. Mustapha Nasir Batsari, me kace?
An haifi Muhammadu Bello Masaba a garin Cikangi da ke Bidda ta jihar Niger a yankin arewacin Najeriya. A shekarar 1924, kimanin shekaru 93 da suka gabata, Muhammadu Bello Masaba, wanda ya yi fici saboda aƙidarsa na auren mata da yawa, ya fito ne daga gidan sarautar Bidda da ake kira Masaba, shi ya sama aka ji kalmar Masaba a cikin sunan dashi. Kuma ya yi karatunsa na firamare da sakandare, wato grade 2 a nan Bidda. A shekara ta 2008 ne sunan Muhammadu Bello Masaba ya bayyana a duniya a sakamakon takaddamar da ta kauri a tsakanin sa da mahukuntan jihar Niger bayan da ta tabbata cewa matansa na aure 86 ne a wancan lokaci. A wancan lokacin dai hankalin masarautar bidda da mana malaman addinin Islama daga ko ina na Najeriya ya karkata akan Bello Masaba, al'amarin da yasa masarautar biddan ta shirya wata tattaunawa a tsakanin Bello Masaban da kuma wasu manyan malamai a fadar sarkin biddan ya tsunufi Alhaji Yahya Abubakar. Amma dai daga ƙarshe aka tashi ba tare da cimma wata fahimtar juna ba. A ranar 15 ga watan Satumbar shekara ta 2008 ne gwamnatin jihar Niger a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ta bada umarnin kama Muhammadu Bello Masaba, inda aka gurfanar da shi a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke Mina. An caji Muhammadu Bello Masaba ne da laifin cin zarafin manya da kuma karya dokokin musulunci, sannan da aji mata 86 ba akan ka'ida ba, al'amarin da aka ci ya sabawa sashi na 210 da kuma 383 sannan da 386 na penal code. Bayan kai shi gidan yari da ke Mina daga bisani dai an bada bailin sa, to sai dai bayan komawarsa gida bidda cikin iyalansa tsugunne bata kare ma Bello Masaban ba, saboda a wancan lokaci komawarsa gida ke da wuya sai masarautar biddan ta haramta mashi zama a ƙarƙashin masarautar tare da iyalansa saboda dalilan da masarautar ta bayar na cewa babu tabbacin tsaron lafiyarsa a lokacin. Daga bisani dai a ƙoƙarin samar masa ƴanci daga hukumomi, sai da wasu daga cikin matan shi tare da ƴaƴansa da abokan arziki da ma masoyansa suka yi daren mikiya a harabar majalisar dokokin jihar Niger da kuma sakatariyar gwamnatin jihar, inda suka nemi da a sakar ma masoyinsu mara. Bayan jajircewar iyalai da ma lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam, Muhammadu Bello Masaba ya ci gaba da zama bidda cikin iyalansa ba tare da wata tsangwama ba. Magoya bayan Bello Masaban dai sun ce suna matuƙar jin daɗin zama da shi, saboda ƙaunar da yake nuna masu, kuma yana matuƙar ƙaunar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alhaji Mubtahir Salahuddin Bello, mataimaki ne na musamman ga Muhammadu Bello Masaba, ya bayyana irin zaman da suka yi da Bello Masaban.
Everybody who has been coming to Baba, so I've been enjoying that thing. Since when I've been with Baba, there's no use of any medicine.
Yace duk wanda ya zo wajen Baba yana jin daɗin abubuwa da dama. Yace tun daga lokacin da nake tare da Baba ban samu wata matsala ba. Muna zaune lafiya lau tare da iyalaina. A ranar Asabar 28 ga watan Janairun wannan shekara ta 2017 ne Allah ya karbi ran Muhammadu Bello Masaba a gidansa da ke bidda. Ya mutu ya bar matansa na aure guda 90 tare da ƴaƴa da suka hada maza da mata guda 180.
To ma da to sai makon gobe ku ji wani sabon shirin. Yanzu ga labari a takeice.
An ba da rahoton cewa sumaman kunar bakin wake da kungiyar Taliban ta kai akan wani sansanin soja a arewacin kasar Afghanistan cikin dare ya kashe akalla mutane 140, yawancinsu sojoji, a hari mafi muni da aka kai wa sojojin Afghanistan tun shekara ta 2001. A can kasar Venezuela kuma yawan mutanen da suka mutu cikin makonni uku da aka yi ana yin zanga-zanga tarzoma ya karu zuwa 20, a yayin da mutane 11 suka mutu a ranar Alhamis da daddare.
To madalla, to jama'a, abin da ya sauke ginin a wannan lokaci sai mun da muku da karfe 9:30 na dare in an jima insha Allah. Yanzu a madadin dukkan masu sashen Amurka, Ali Mustafa Sakwato ne. A huta.